Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com.
Sixter, on the mix.
Milan, I'm a Sixter General. I wanna wish you happy birthday.
Saturday
is your birthday. Dokas, ya Yankee, ya na sonki. Babu kudin say ya maki penza. Babu kudin take chan Dubai. Suchi ya tana paki sahiba. Say den rera maki waka. Mche maki ina sonki. Rana nki neki hutu nki. Kwa wakari ya bata rana nki. Dokas, ala gara shikaru. Erga tanya yenta. Ina fata kinji. Ya yanki ya na sonki. I love you baby. I love you baby, yeah yeah yeah. I just wanna let you know that you're always on my mind. Dokas, yo nama kiwaka,
nama kiwaka.
I like gotta shake,
I like gotta shake,
I like gotta party,
I like gotta party.
Come waka,
hey.
Yo nama kiwaka,
yo nama kiwaka.
I like gotta shake,
I like gotta shake,
I like gotta party,
I like gotta party.
Irin wannan suna nuna maki wata rana za su dan sara maki sace maki hello kan wata zaki ce mun hello yaya na ce maki mu dan je hutu ki dauki jakanki da dan kayanki mu dan zazzaga motan sun ranki zani saya maki ba wani ƙarya ai Allah zai kawo arzikin gonna wish you happy birthday in a special way. I need a dokas na kan wata bun so na daga cikin zuciya ta nake wishing naki happy birthday.
Yo na maki waka,
na maki waka.
I like gotta shake,
I like gotta shake,
I like gotta party,
I like gotta party.
Kan wata,
hey.
Yo na maki waka,
yo na maki waka.
I like gotta shake,
I like gotta shake,
I like gotta party,
I like gotta party. Inda ake kuka ina maki addu'a karki kuka ke inda ake samu alfarma ina maki addu'a ki samu alfarma baza ni manta ba ranan goma ga watan biyu aka haifo sarauniya ta aka sa mata suna Dokas ga ta nan kyakkyawa kan wata abun son kowa zan tare gaban kowa in har ina nan dake wadai saba maki wa zai ci mutuncinki ya yanki ya saba masa. I wish you happy birthday.
Yo na maki waka,
na maki waka.
I like gotta shake,
I like gotta shake,
I like gotta party,
I like gotta.